danki amarya rike gidanki
amarya
biki na umar an go gaba da mata amarya
rike gidanki amarya rike gidanki
amarya
biki na umar an go gaba da mata amarya
rike gidanki amarya rike gidanki biki na umar an go gaba da mata amarya
rike gidanki amarya rike gidanki
amarya
sai amarya
yau gashi biki na dan cikin ku ake
sai amarya
daban kullun cikin tuna ku muke
sai amarya
Ibrahim Saulawa da Hajji Fati
Ibrahim Saulawa da Hajji Fati
Allah shi jikan ku Allah kyauta zuwa amin sai bana masari dole zana fadi
sai masari
baban ango zare ka jura kadi
sai masari
to wallan Hausa dole zana hibi
sai masari
ta daudi mi a canza kidi
sai masare
wannan kajina wa mai fada ya fadi
sai masare
da zuwa fata yanka ma da madi
sai masare
abai din garkuwa ku kare kidi
sai masare
shi dadin killishi ya mura fadi
sai masare
kare fadi
sai masare
ranu fadi
sai masare
kare kidi
sai masare
canza kidi
sai masare
ku ce dalla din kazan na kai a kazo masare suna ta yi murna
sai amarya
kira baba bala da baya sautin
sai amarya
na ji ina kira ta sai fita
sai amarya
da Muhammadu da Talatu har da su Adna
sai amarya
da Hadiza ga Shamsu ci gaban magana
sai amarya
kuma sai fullahi to da za ku tuna
sai amarya
salam maska ta ho akwai magana
sai amarya
sai Sulaiman da Ali su nake fushina
sai amarya
da Mustika Ahmad ku zo kula
sai amarya
suna hawa wa har da ma husna
sai amarya
Hadiza da yamma ba da jan magana
sai amarya
naga suna mun tarba batun ahana
sai amarya
wa ku tuna
sai amarya
kar ku jan magana
sai amarya
Fatima ta yantu
Fatima ta yantu
amar su Fatima ce bintu
amar su Fatima ce bintu
a kai da Umar ango a kai da Fatima
amarya
ga iyaye na mun adabu
iyaye na amarya
amma hani madu
iyaye na amarya
iyaye na amarya
iyaye na
amarya mahaifa ga fatun amarsu
iyaye na amarya
mahaifa ga fatun amarsu
iyaye na amarya
iyaye iyaye
iyaye na amarya
iyaye iyaye ka hudu kar yin kwado ga amarya ga ango sun fito ummar ango gare da Fatima ya fili auren sunna
rike gidanki amarya rike gidanki
amarya
Amarya,
rike gidanki,